matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba ya kuma kiri ne daga nan birnin Washington DC muke sallama da ku a daidai wannan lokacin. A wannan watan Mayu ne Majalisar Dinkin Duniya za ta gudanar da bukin gangamin kan kiyaye hatsari a duniya domin fadakar da al'umma akan kaucewa hatsarin akan hanyoyin duniya baki daya. Amma kafin mu kawo muku takaitaccen tarihin wannan gangami na Majalisar Dinkin Duniya, ƙungiyar masu motocin sufuri a Najeriya ta NATO ta koka akan yadda lalacewar hanya a Najeriya ke kawo nakasu ga ayyukansu. Ga dai wakilinmu Mustapha Nasiru Bakari da rahoto akan haka.
Ƙungiyar masu motocin sufuri a Najeriya wato NATO ta ce tana tafka asarar dukiya da ma rayukan mambobinta a sakamakon rashin kyawun hanyoyin mota a Najeriya. Ƙungiyar dai ta nuna damuwa matuƙa akan lalacewar babbar hanyar motar da ta tashi daga garin Kaduna zuwa birnin Gwari ta zarce ta gina zuwa Makwa har zuwa Jaba. Shugaban sashen tsara ayyuka na ƙungiyar ta NATO a Najeriya Dr. Kasim Ibrahim Bataya, wanda ya zo nan jihar Niger domin kaddamar da sabbin shugabannin ƙungiyar ta NATO reshen jihar Niger, ya ce suna buƙatar ganin sun haɗa hannu da gwamnatin jihar Niger domin tunkarar gwamnatin Najeriya akan gyara wannan hanya mai matuƙar tasiri wajen hada-hada a tsakanin arewacin Najeriya da kuma kudu maso yammacin ƙasar.
Kira na yi da gwamnatin jihar Niger da mu haɗa kai da ita da NATO domin mu kai kukanmu ga gwamnatin tarayya a zo a duba mana hanyoyi da suka haɗa yamma da arewacin Najeriya, musamman hanyar da ta tashi daga Makwa ta bi ta Fizi ta bi ta Tijina Fandogari birnin Gwari ta tafi Kaduna. A tabbatar da cikakken tsaro a cikin hanyar, domin idan an samu wannan hanyar to ina tabbatar maka yadda ake amfani da hanyar bidda zuwa Maina ta zama hanya ta biyu wanda za su tafi arewa, to za a daina kaga su ma hanyoyinsu na jiha za su samu sauƙin bin motoci. Da kuma hanyar da ta taso tun daga Yawuri ta taho ta Rijau ta zo Kwantagora ta Bullo ta Fizi, ita ma ta haɗu da wannan hanyar, ita ma tana buƙatar a kula a duba ta a gyara ta. Da kuma hanyar da ta tashi daga Bidda zuwa Lafai ɗan gun da irage ba a gyara ba, shi ma muna so mu yi haɗin gwiwa da mu da gwamnatin jihar Niger domin mu kai kukanmu da gwamnatin tarayya don a zo a gyara mana.
Amma gaya mana girman asarar da ƙungiyar ku take yi sakamakon rashin kyawun hanya a Najeriya.
Ita asara ba ta misaltuwa, domin daga inda ka rasa rai ƙwaya ɗaya ai baka da misalinsa. Kuma dukiya da ake rasawa ba mu da ƙididdiga na adadin dukiyar da ake rasawa a sakamakon hatsarin mota da ake yi a Najeriya.
To matsalar rashin kyawun hanyar dai ya shafi masu hada-hadar kasuwancin dabbobi zuwa kudancin Najeriya. Alhaji Husaini Yusuf Boso, tsohon shugaban ƙungiyar Mieti Allah a Najeriya, ya ce suna shan wahala sosai, a saboda haka suna buƙatar ganin gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi wani abu cikin hanzari akan waɗannan hanyoyi nata.
Har mu da ba ƙungiyar muke ba, kowa yana wahala a kai. Abinda zan ba da shawara shi ne gwamnati ta yi duk mai yiwuwa ta ga cewar ayi an gyara hanyoyi, kuma muna kira ga shugaban ƙasa ya yi Allah duk ko ina ma a Najeriya a taɓa don hanyoyin su yi kyau don arzikinmu ya bunƙasa.
To sabon shugaban ƙungiyar ta NATO reshen jihar Niger Alhaji Hassan Shiroro ya ce ko baya ga buƙatar gyara hanyoyin, akwai shiri da suka yi a tsakaninsu da gwamnatin jihar Niger na sawo sabbin motocin sufuri da zai taimaka wajen kawo sauƙin safarar jama'a a jihar Niger.
Alhamdulillahi, idan man manta ba mai girma gona mun zauna mun yi magana da shi akan PPP cewa muna so a taimaka mana domin a sai motocin sufuri domin ƙasar nan ta bunƙasa, jihar Niger ta bunƙasa. Kuma ya yi alƙawali insha Allahu, don na san shi shi mai alƙawali ne ba zai saɓa ba, ya yi alƙawali insha Allahu za mu haɗa hannu da su domin a samu motoci na sufuri domin jihar Niger ta ƙara ci gaba.
Mataimakin gwamnatin jihar Niger, Comrade Yakubu Garba, ya ce jihar Niger na tsaka mai wuya kasancewar ta fi kowace jiha a Najeriya yawan hanyoyi da suke mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya ne, amma kuma duk da haka suna iya ƙoƙarin su.
Duk wani state a fadin kasa a bayan Niger City, titin nan federal government kuma ba wani state da suke titin nan federal government kamar Niger State. So, haƙƙin federal government ne, amma wani abun dole mu za mu sa hannu mu yi daga baya idan federal government sun ga ainihin mun kare tana iya cewa su bari ta biya mu abun haƙƙin mu. Amma kafin nan dole mu biyu inganci na wa'annan titin nan mu yi su. Amma wani abun kuma dole a yi haƙuri. Idan za ka yi abu sun kai kamar guda goma dole ka biyi priority. Ma'anan priority ingancin kowanne. Yau ko da mun gyara muku titi sannan mun samu waɗanda suke tare hanya sun hana hawan titin ne muka yi kaga aikin banza. To idan kuka duba jihohi mu kusan ainihin rabin jihohi mu nan arewa fafatkan da ake yi da rashin tsaro a yau ya riga ya kai la haula wala quwwata. To wani abun za ku yi haƙuri ku taimaka mana da kamar in an ƙara irin wannan taron a samu community a rubuta a jan hankalin federal government cewar ya dace titin na kaza da kaza da kaza a gyara su zai taimaka wurin ainihin kare salwantar rayukan mutane da kuma tattalin arzikin ƙasa sannan kuma zai taimaka wurin bunƙasa albarkacin ita ƙasar ma da kuma tattalin arziki.
A wannan taro na ƙaddamar da sabbin shugabannin na NATO a jihar Niger dai an janyo hankalin direbobi sosai akan illar shan miyagun ƙwayoyi a lokacin da suke tuki. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Nina a Najeriya.
Sarai da na Batsari, kamar yadda kuka ji a farkon wannan shiri, a wannan wata ne hukumar kula da harkokin sufuri ta Majalisar Ɗinkin Duniya take gudanar da gangamin mako na Global Road Safety Week. Gangamin na wannan shekara zai fara ne daga ranar 10-14 ga wannan watan Mayu. An fara wannan bikin mako ne a shekarar 2007, amma daga wancan lokacin ne kuma aka dakatar da bikin har zuwa shekarar 2013. Daga shekarar 2019 ne ake wannan biki a duk shekara biyu. Wannan wani gangamin kiyaye hatsari ne da hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato WHO dake daukar nauyi da zammar wayar da al'umma da rida kiyaye hanyoyi da yawan hatsarin ababen hawa. Ya ce dai ya nuna mutum miliyan 1,300,000 ne ke mutuwa a duk shekara akan hanyoyin duniya, gane wasu daga miliyan 20 zuwa miliyan 50 suke jikata a duk shekara. Ƙididdiga ta nuna hatsarin ababen hawa shi ne ya fi kashe mutane tsakanin masu shekaru da yawa da matasa da ma ƙananan yara. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa, za mu kawo muku abin da gangamin bana ya ƙunshi. Yanzu a madadin wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Julie Lazar Bishop da ta haɗa sauti, Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington yake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.